Uwar gidan mataimakin shugaban Najeriya Dolapo Osinbajo ta hori al'ummar Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatansu don gudanar da zaɓe a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ƙasar. Madam Dolapo Osinbajo ta bayyana haka ne a wurin gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC da aka shirya don mata da matasa a shiyar jihohin tsakiyar Najeriya da aka gudanar a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Uwar gidan mataimakin shugaban kasar na Najeriya wacce ta wakilci matar shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari ta zayyana ayyukan ci gaba da shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya yi wa yara da mata da suka hada da shirin ciyar da 'yan makarantar firamare kyauta wanda ya baiwa mata ayyukan yi da tallafin kuɗi wa ƙananan 'yan kasuwa da ake wa lakabi da trader money. Ta kuma bayyana fatar kowa zai fita daga kangin talauci.
Our mother has also asked me to tell you that on the day of voting, nobody should be sleeping at home. She has also asked me to tell you that nobody should allow their children to fight.
Tace uwarmu ta umurce ni in shaida muku cewa a ranar zabe kar kowa ya bacci a gida, kowa ya fito ya yi zabe. Tace ta kuma umurce ni in shaida muku cewa kar kowa ya bar ƴaƴansa su yi fada, sai dai su kada kuri'ar su jira sakamakon zabe ba tare da tashin hankali ba.
Gabade.
Shi ma ministan inganta wasanni da harkokin matasa Solomon Dalun ya ce wannan gwamnati ta yi rawar gani, shi yasa suke bukata a sake zabanta.
An samu cin gaba a gyaran hanyoyi, an samu cin gaba a yanayin tsaro, tattalin arziki an samu gagarumin cin gaba, domin a 2014 Bankin Duniya ta nuna cewa wadanda suke karkashin talauci a Najeriya yawansu miliyan 100 bana sun buga sun ce ya sauka zuwa 87. Wannan cin gaba ne, don haka akan wannan gagarumin ayyukan da Buhari yake yi shine muke nema mu gyara.
Dan takarar gwamna a karkashin jami'ar APC a jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya bada tabbacin cewar jama'ar Najeriya za su samu sassaucin rayuwa.
Yanzu gini ya kai an yi jinta, za mu fara fenti mu shiga gida, saboda haka wahalolin da mutane suka gani na baya yanzu Allah ya tsawon lokacin wahaloli ya wuce. Idan ka duba kuɗinmu da yake tare a bankuna na waje, kuɗi yanzu ya fi inda yake yawa da bayan wannan, ga abubuwa da yawa da muke gani na ci gaba a ƙasa.
Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a ofishin matar shugaban ƙasa Dr. Hajar Sani ta ce mata da matasa za su amfana daga gwamnatin da za ta ɗore.
Duk mai hankali zai san cewa ba zai fi baya kyau, saboda haka mun san cewa mata wanda suka cika suna da tunanin zuciyarsu sun san cewa lallai gwamnatin nan ne mai ɗaukar alkawari yadda aka tashi a nan gaba in mun an sake zaɓen President Muhammadu Buhari. Muna tabbatar cewa kowa zai ji daɗi, kuma matan da kika tambaya su ma za a yi da su.
Dubban mata ne suka halarra daga jihohin Kogi, Kwara, Niger, Benue, Plateau, Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja don gudanar da gangamin yaƙin neman zaɓen na APC. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.